tana zauwa mutun san wadai ya sai ni har tara ni ne mai zanin rayuwa in noshe ka makaranta wani ya dace wani bai dace ba dauke ta a kasuwa wani ya jiri ba wanda bai samu ba dauke ta a yaki wani ya tafi wanda bai dawo ba wani na ci dariya wani ko na kuka nazari ka danga kulawa kaciri ba malam kafin sau bayan zama kuduciyar ka rayuwar ka kai gidawa yarinta in ta wuce ba ta dawowa abunka sau ta kudade ko kasalanta kai kyawun hali malam mazano na nagarta arziki kai kyauta wan mulki kar kai cuta dama ce aka baka wata ranna ga wanin ka ibada kai na tsawa kai bautar Allah lafiyar ka ingantawa duniya da kiyama arzikin ka kai ne homa ranar da babu lafiya sai dai ai jajibinka siya fi kutanci in min yi biyayya a gare su ba za ni dace yan samari buri zance ku aminci bayan Allah da ma'aiki iyaye ne a gabanka talibiyar kikin ɗorani kin fifita ni kullum gona ki kanuni in na yi kuka babacci kin goya ni sata a cikin aljanna Allahu dan manzon ka